أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين 23 ده watan Shawwal shekara ta 1446 Hijriya wanda ya dace da 21 ga watan Avril shekara ta 2025 Miladiya zan mu fara karatun sabon littafi a cikin ilimin lugha ita ce al-Burda ta Imam al-Busairi rahimahullahu ta'ala mun sani cewa mun yi karatun a cikin tsari na karatun addini da ake yi gaban malamai karatu na halka lugha tana gaba ita ce jagora karatun lugha shine jagora cikin komai duk wanda saboda dukkan abin da za a karanta kin da hadisin ne da fiqh ne da tafsiri da komai da lugha kin za a karance shi kuma lugha abinda muke nihi ba lugha nan ta titi ba lugha ta karatu wanda ka san hakikanin kalma ka san tasrifat inta ka san yadda take ne ka san me asalin ta shi ake nihi ba sanin lugha ba na titi in wannan ne Laraba kaga ai sun yi kowa sanin yaran su amma bai mai da su ba malaman tafsiri malaman fiqh malaman kaza sai zamana wani ya iya larabcin yaran shi ne amma kuma jahilci ko farallan arwalla bai sani ba to abinda ake nihi lugha ta hakika lugha ta tabbas wanda mutun zai san abinda ake nihi cikin tafsirin abinda ake nihi cikin hadisi abinda ake nihi da littattafan da ake mu'amala da su to a cikin littattafai da ake yi na karatun zauri farkon littafin da ake sa a tsarin da malamai suka yi shine zuhudu saboda yana da sauki kuma yana da guziri na kalmomi to mun yi sharhin shi cikin azadu wal matiya ko mun karance shi to a lokacin da yanzu tunin mun yi nisa dan dai abin da ya kashe mini guyuwa an fara da farkon cewa za a harda ce abiyat in wannan irin na wannan an fara cewa za a rika harda ce abiyat in a karshe ina ga da muka gama mutum ɗaya ne yake da kokarin harda ce su to a takaice dai wannan yanzu ma shi ma muka komo zan mu ci gaba da al-Burda ita ce ta biyu wanda ya kamata dan ta dan hishi tauri a cikin lugha to kuma ita ma mun yi magana cewa harda za a bukata dan na bude majmu'a ma wanda yake bukata harda wanda yake bukata zai rika bada harda abiyat din da muke dauka in kai kanka kamma matukar kai ala sabili misal a ce ka harda ce su dake yau da gobe ran irin na qur'ani bane wataran ai harda bacewa zattai to amma dai din radda ka dauko shi in dai harda ce shi kai lokacin da kai tabbas ba taurin da zai baka ba wata wahalar da zai za su baka abiyat din in dai a lokacin da kai harda cewa kai amma in kawa lekawa ne kawa haka kai wannan shine sirrin harda a cikin littattafan halluga matukar ya kasance ba harda cewa kai ba kawa bi ne kai ka amshi fassara ka tahiyya to gobe radda aka zo maka da shi kai sai kana cikin jama'a aka ce da Allah karanta mana wannan abiyat din sai kaga kana jansu suna janka amma in ya zamana harda ce su ne kai to ko kana barci ka tashi aka baka su kana rike da su ba zaka yi tuntube a cikin su ba ko da harda ta kubuci to wannan shine sirrin harda kuma yana taimaka ma mutun duk kalmar da kake son samu zai taimaka maka daga an kawo ta cikin littafin in kayi shi to wannan al-Burda ita ce na biyu kafin mu shiga abin da ya kamata mu shine at-ta'arifu bish-sha'ir ta'arifin shi malamin wanda yayi wannan abun wanda yayi littafin ina fatan dai kowa yana da littafin duk mutane suna da shi saboda tun rana ta muka yi bayanin zan mu fara shi a kasuwa ko ina ga malami su nawa ne kaso wannan dala 80 ya maka tsada ma bai wuce dala 40 ba dala 50 kenan kaga ya kamata da a ce kowa yana da shi kaga tun daga nan gurin zai zama na cewa alamar abin da muke kokarin dabbakawa akwai rauni har yanzu littafin da an yi sati muna fada mun yi sati muna hada cewa zan mu sa shi a majmu'a mun hada a cikin zaman darasi kuma ya zaman har zan mu zo zaman shi wanda suke da shi su wuce kirgen yatsu ba kuma littafin ba mai wahala samuwa ba yanzu za a shiga darasin na cewa malami su bai samu mana shi yaji kuma ya samu shi a bakin kasuwa kenan kaga har yanzu dai akwai da kwai saura sannan in ba na baki bane kananan littafi kamar wa'annan bai kamata ba a ce har za a zo karatun su mutun ya kasance bayye da su at-ta'arifu bish-sha'ir ta'arifun wulida laqad wulida al-Busairi an aihi Busairi shekara ta 608 Hijriya wadda ta dace shekara ta 1212 Miladiya cikin zamanin ad-daular Ayyubiyya daula ta Ayyubiyya sunan shi shine Muhammad ibn Sa'id ibn Hammad Sanhaji ana nasaba shi zuwa ga Abu Sayyir
Abu Sa'id yana daga cikin gari ne daga cikin kasashen Masar li anna ummu umina saboda ma'aibiyar shi daga can take baban shi kuma daga Bilad al-Maghrib yazo nan wajajen mu kenan Busairi ya kasance ma'adu da mina shu'ara ana lissawa shi cikin masu mawaƙai mawaka al-mujirina ƙwarai wanda suke gwannai ne a cikin waka yu'aliju fannul kitaba yana magance fanni na rubutu da waƙe kuma yana daga cikin masu kokari cikin abin nan waƙe-waƙen shi suna cike da balaga suna cike da zara'a kamar yadda zamu ga a cikin al-burda na daga cikin mafi yawan mafi girman kasidodin shi da yayi al-burda wanda matsalainta shine aminta zakur jiranin bizi salami wal hamziya da hamziya wanda matsalainta shi ma gashi nan wa ma'arat kasida bana su'adu da mu'arada dai ta kasida bana su'adu wato wufiya ya rasu a shekara ta 1609 hijiriya wanda ya dace da 1296 miladiya wajen nahau saba'ata quruni yau wajen karni 7 da rasuwar shi yana zawwa karara cewa ana lissafa shi cikin ma'adudun minal fuqa minal shu'ara ana lissafa shi a cikin mawaka walaysa fil fuqa'i walal ulama ba malami bane ba malamin fiqhu bane kanin hidaruhu ala ailatul maghribi ya udhi malam bi anna litabadu bil fatimina yana da alaka da alfatimiyin sha'anu sayyidu ahmad al-badawi sha'anin shi cikin wannan kamar sha'anin ahmad al-badawi ne da sha'arani wanda sun kasance a misr a cikin wancan lokacin suna da tasiri sosai da sufaye da kuma al-abidin al-fatimiyin wannan fatara ce wanda musulunci sosai ya tasirantu da wancan mutane da aka ambata ya kasance a wancan lokaci yana daga cikin manyan mawaka wanda suke sanannu amma a nan gurin abin da ya kamata mu sani dangance da shi al-imamu Busairi mu sani cewa kamar yadda ya faɗa ba malami bane ba kuma malamin fiqhu bane tarihin shi ya tabbatar da wannan yadda muka san mawaka shu'ara haka ya kasance kamar da shu'ara'ul jahiliya da sauran sai dai shi kuma cikin musulunci musulmi ne amma ba malami bane kuma zan mu tabbatar da wannan yadda muka san mawaka irin su shata su dan kwairo haka nan sha'anin shi yake wannan ita ce hakikanin lamarin shi zan mu tabbatar da wannan ga waƙe-waƙen shi na ashariya da ashar baka iya fassara su ba malami bane balle ma a ce wali wanda an sha rubuta ta ana yin alburda ana rubuta ta ana sha amma hakikanin lamari ya kare waƙe-waƙen shi da kusan waƙe-waƙen shi gaba ɗaya ma daidai suke da hakika ce ta ilimi can da mu ma haka muka dauke shi amma ba haka bane hakikanin shi ba malami bai da alaka da ilimi mawaki ne kamar yadda kasan su shata su dan kwairo mun san cewa da agara da shi'ir waƙe-waƙe da tsarin su akwai mawakin da zai kasance waƙe-waƙen shi sun yi ittijahi zuwa ga yabo wani waƙe-waƙen shi sun tafi zuwa ga waƙe-waƙen soyayya wasu waƙe-waƙen shi sun karkata zuwa ga yaban sarakai da roƙo to shi nashi a wannan fannin suke yaban sarakai da roƙo kuma zan mu tabbatar da wannan ga wani littafin shi nan sauran waƙe-waƙen shi bayan ya gama rayuwar shi ne ma gaba ɗaya sai dai mu a tsarin mu idan ya kasance wani littafi ba ana nihin ba wannan kuma littafin shi al-burda bai da daraja a'a yana da kima shi yana da mutuncin shi kuma shi ma addu'a zaka mishi Allah mishi rahama Allah ji kanshi waƙe-waƙen shi in ka kwatanta irin wannan na mana yanzu suna daidai da irin na su dan Indo wanda zage-zage da ashar da ke ciki baka iya fassara su ita ɗaya ce wadda a ƙarshen rayuwar shi ya gama gaba ɗaya irin nasu Ibn Duraid ne littattafan da muna karanta su manyan malamai muka ɗauke su amma kuma ba malamai bane ba littattafan shi bayan ya gama waƙe-waƙen shi gaba ɗaya ya ƙare rayuwar da a sharƙin nan ya ce to ya kamata ya yi wani waƙen da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yabo sai ya yi alburda Allah mishi rahama Allah mishi gafara kamar su Ibn Duraid ne Ibn Duraid mashayi ne ɗan giya ne amma kuma me yasa wanda suke karatun luga a wali suke ɗaukar shi ga tarjama shi a cikin wannan tarjama shi a cikin siyar alamun nubala shi wannan ma'ana Ibn Duraid kaji yaban shi da malamai suke yaban shi da mutane suke yi ma ra'aitu Yusuf al-Azraq yace ma ra'aitu ahfaz min Ibn Duraid ban taba ganin mafi harda ba kamar Ibn Duraid wala ra'aitu quri alaihi diwa ban taba ga an karanta mishi wani diwani na waƙe ba Ibn Duraid sai kaga ya riga yayi ka kai mai karanta shi har da ce wannan baituka ya har da ce su yace kana min al-ayati fi quwwati al-hibzi aya Allah ne wajen karihin har da Ibn Duraid Ibn Shahin babban malamin mu na hadisi mai an-nasikh wal mansukh yace mun kasance muna shiga wajen Ibn Duraid kumya muke in mun shiga lugashi yake koya musu
kuma muke mun shiga yadda muke ga kwaran giya a gaban shi yace wa kad shaha yana matsayin tsoho yana dan dari ba bi amma yana shan giya shi kaga duka wannan rishin sani a waliya yake daukan su littattawan su dai na lugane ana anhwana Allah musu gafara Abu Mansur al-Azhari yake cewa dakhaltu fara'aytu sakaranan falama udu ilayhi ni na taba shiga wajen shi da na shiga yana tulub yayi maye ban ƙara komawa ba wajen Ibn Durayd dar qudni yake cewa takallamu fi malamai sun yi maganganu akan shi Abubakar al-As yake cewa Ibn Durayd a'lamu shu'ara'i wa ash'arul ulama yahi kowa iya waka kuma yahi malamai waka ya rasu a cikin sha'ban shekara ta 321 hijiriya yana dan shekara 202 sai ya ce afallahu anhu Allah ya mushi afuwa kaga yana cikin siyar alamin nubala tarjuma shi to shi ma busairi yana daga cikin irin wa'annan wanda kafu waƙe-waƙen shi a cikin waƙe-waƙen zai kasance gaba ɗaya zaka gani yanzu wannan waƙen shi ne wanda ake ce ma sakilat tawaifil mustakhdimina wasu ne daga cikin al'umma wanda yan musu waƙe basu bashi ko biye ba kaga sai musu wannan zamban ta hi shahara da sakilat tawaifil mustakhdimina musaura alamu ji wannan a cikin tabaiti wajen 60 yayi yana kunduma musu ashar wanda in za a fassara shi ba zaka iya fassara abin da yake cike ba Allah mushi rahama yace sakilat tawaifil mustakhdimina falam ara fihi rajulan amina fa khusub akhbarahum minni shifahan wa anzurni li ukhbiruka liqina faqad asharthum wa labistu fihim ma at-tajarib min umri sinina hawajbi li bis daifatil lususan adartu bi wahidin minhum mu'ina fa yurja wastafi wa sahibihi abaya kazulu annashu wastamina fa kuttabu shimaluhum jami'an fala sahibtu shimaluhum al-yamina wa qad sarqul gilala wa ma alimna kama sarqad banu sayful jaruna wa kam yulamu fasaqun nasara idza khanat udulul muslimina wa jullun nasu khuwanun walakin unasun minhum la yasturuna walaula zaka ma labisu hariran wala sharbu khuburan andarina wala rabbu hazzuwa karshe wannan mutanen da ke kama zagi bisa kan miran sun hana mushi da musu waki shi mai alburda mi ya fara da ita yace sakilat tawaiful mustaghdimin mustaghdimina uku tayi barin ku falam arafihim rajulan amina yace kab cikin ku ba amintaccen mutum ko daya kabila guda gaba me yasa kawo dan ya musu waƙe busu bashi ko biye ba yace amshi labarin sa a waje na baki da baki kuma ka saurare ni in baka labarin tabbas nayi mu'amala da su na zamana da su zamani mai tsawo a tsawon rayuwa ta na jarraba halayen su a cikin su gaba ɗaya ban barawo adalci min ma'ina mutum ɗaya a cikin al'umma ɗaddarin su bai wuce mutum ɗaya ba yace fa yuja wa safi wa sahibihi abaya kazuna wa nashu samina banda maye da katan ciki ba abinda zaka samu a cikin su fa kuttabu shimaluhum jami'an fala sa'ibu shimal har zuwa karshe abinda yayi nisa kahin akai a karshe a sharkin da yayi ta bayan Allah ba ka iya fassara shi ba kuma duka waƙe-waƙen shi gaba ɗaya a rayuwar shi a irin wa'annan ya kare a karshe bayan ya tsuha ne ya ga cewa ya ci ga cewa ya kamata yayi cikin da ya iya waƙe gwani ne yajan waƙe bari ya ma annabi alaihi salatu wassalam yabo wanda zai fatan Allah mushi gafara dalilin shi sai alburda kuma Allah mushi gafara to sai kasance dalilin wannan sai sa a cikin alburda ake samun wasu abiyat wanda sun saba ma shari'a saboda ba malami bane kamar yadda yanzu kaga wanda suke waƙe-waƙe na Nigeria nan masu begen annabi wannan suna kaza wannan suna kalmomi nawa zaka samu wanda na saban Allah ne an samu wanda ya fito yayin waƙe yake cewa Barhama shine Allah to yanzu yau tahiyya tayi tahiyya waƙan nan in rubuce take kawai a ce waliyin Allah ne a dauke ta yayi saban Allah a cikin ta to shi yasa malamai suke ta naqdul burda warware wasu kurakurai da yayi a cikin alburda zan mutar da abiyat din akwai kurakurai da dama a cikin alburda saboda mu sani cewa ba malami bane mawaki ne waƙen ma kun bangaren ashariya da zage-zage a suyar rayu a ƙarshe ne yayi alburda da fatan cewa Allah ya mushi gafara kuma haka muke fata dan musulmi ne to malam su karanto mana baiti 6 na farko inda
Thank you.
yawa nan yake cewa kamar yadda sauran kasida waki akwai da abinda malamai suke cewa ma waka suke cewa bara'atul istihlal farawa mabudin waka za a fara shi sai zama ba kai tsaye ba wanda ake san ma abun ake farawa gare shi sai a fara zuwa ga ambatan zikirul abdalal ambatan kuhai al-abdalal jam'u dallin ne shine kuhai ambatan kuhai to shine ya fara madadin ya fara kai tsaye da ambatan annabi alaihi salatu wasallam sai yayi wata shinhuda yaban gurin da annabi ya zamana da yaban kuma kewayen da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kocin da ya zamana to shine nan sai ya fara da cewa amin tazakkur jirani bi zi salamin a kin nan hamza ce ta istifham amin kaza minkin kuma min cewa da muka sani amin tazakkur jirani bi zi salam shin dan saboda tuna makwabta ne wanda sai kasance azi salam ji salam guri ne saboda tuna sai ne mazajta dam an kacca ku da hawaye jara wanda ya gudana bidamin da da jini min mukulatin daga kwayar ido almukula ita ce kwayar ido ma'ana mazajta dam an kacca ku da hawaye bidamin da jini jara wanda ya gudana min mukulatin daga kwayar ido amin tazakkur jiranin ma'ana wai dan saboda ka tuna da wannan masoyan ne wanda suka zamana a wancan gurin kake zubda hawaye wanda har yana cakuda da jini abin da yake nihi dai shine tsananin kuka ya sa haka na cakuda hawaye da abin nan da jini kuma yayi istifhami ne da ambatan wasu masoya wanda suke manisanta wanda bassana sai ce am habbatir rihu min tilqa kazimatin ko kuma iska ce ta motsa ta wajen kazima tilqa shine min jihati kazima wannan guri sunan guri ne wa awmadal barqu albarqu walqiya awmada ta haska fizul ma'a cikin duhu min idamin ga dutsin idam idam shi ma sunan dutsi ne dukkan su sunayen gurane da yake nuni abin da yake nihi anan shine yaban annabi alayhi salatu wassalam sannan sai yayi istifhami gami da sababin da yasa istifhami taqariri istifhami na tabbatarwa ya kawo shi da tambaya amma yana nan tabbatarwa ma'ana dan saboda tuna wani masoyi wanda ya zamana a guri kaza da guri kaza wanda walqiya ta haska a guri kaza duka gurin da annabi ya zamana ne yake yabo alaihi salatu wassalam sannan kuma sai yayi istifhami na tabbatarwa kamar ka ce me wanda ake ma magana yayi inkari gami da abin da yake fada sai yake tambaya kuma ya kawo wani istifhami inkari yace famali ainika in kulka tin kulta wai me ya sami idanuwanka in kulta idan ka ce ikufa ku kame gami da hawaye hamata sai su kwararo da hawaye hamata ma'ana salata su zubo da hawaye wa mali kadbika me ya sami zuciyarka in kulta in kace mata istafiq halka ya himi sai ta di mauci istafiq ma'ana halkawa daga barci istiqaz ta halka ya himi sai ta di mauci me ya sami zuciyarka ta kasance haka kamar dai abin da yake nihi dukkan wannan asar ne daga cikin asar na soyayya da kauna cikin siffofin guda biyu sannan kuma sai yake gaya sai ya kawo daga cikin abin nan al-ittifat yana daga cikin ilimin balaga ai mun gani iltifat ana ambato da damirul wannan hadir kuma sai a tsallake shi akai zuwa ga damirul gaib amida tafannun ne a balaga wanda yana ba ma waqi wannan ko mun hada cewa gwani ne ya kware wajen wajen waqi yace a sabu sabu annal hubba munkatimun ma baina munsajimun minhu wa muttarimi yace a sabu bege a ya sabu yana zato annal hubba cewa shi so munkatimun boyayye ne ma baina munsajimin tsakanin mai kwararawa minhu da gare shi mutarmin da mai cinnuwa cinnuwa kunnuwa mushilun mai kunnuwa da wuta
munsajimun kuma sa'il abun da yake wanda yake kwararowa yana zubawwa ay hasibu sabu shin bege yana zato nan yace mayan bagirul hubbu an yuzuna in kitamu hubbu fi hal zuhurihi bai kamata ba ga mai so yayi tunanin cewa san shi zai boye a lokacin da ya bayyana bayan kuma hawaye suna zubawwa kuma zuciya ta kunni da so sannan sai abin ya bayyana a hili a kyarara kenan nan gurin yana nuna cewa san shiga annabi alaihi salatu wasallam da bai kai ba ga ambatan da wa yake sai a gaba yana nuna cewa san shiga annabi alaihi salatu wasallam ya kai inda ya bayyana hawaye suna zubawwa ya kai inda zuciya ta kunni da san shi ba zai boye ba sai kuma yake fada mukhadiban lahu yace laulal hawa dan ba so ba lam turak nam an bazaka kwararu bazaka zubo ba dam an hawaye ala dalalin abusa kuhai kuhai ine masubun ilal mahabub yace wala arikta bazaka yi rishin barci ba li zikril bani dan ambatan iccen hano wal alam da babban dutsi zikril bani wala arikta bazaka yi rishin barci ba li zikril bani dan ambatan iccen hano wal alam da babban dutsi walaula alhawa dan ba so ba lam turak da ma'an bazaka kwararo da kaga turak da arikta kuma ma'anarsa daban-daban turak bazaka kwararar da dama an hawaye ba ala dalilin abusa abun nan abusa kuhai wala arikta bazaka yi rishin barci ba li zikiril bani dan ambatan iccen hanu wannan mai muqama ya kawo shi muqamatul hariri lokacin da yake ambatan wasu ramammu guda biyu da su go yace wal akhar ka annahu qadibul bani dayan da ya shigo kamar kace icce ne na hanu wani icce ne wanda bai da kiba abinda muke bukata anan kawo mu kalmomin da abun balagar da ke ciki ma'anin abin da yake nihi al murad li tazkiratu bil bani yasalmu mustamil ala ashjarus salami wal alam wal murad bihi jabaluna abin da yake nihi dutsi summa ta'ajaba sannan sai yake mamaki game da inkarin shi mun kai baiti 6 mu tsaya saboda raba su zan mi baiti 12 ne fasalin na harko yace fa kaifa tunkiru hubban tayaya zakai inkari kai musun so ba'ada ma shahida bihi alayka udulud dam'i ba'ad bayan udulud dam'i karkacewa ta hawaye wasaqama da rishin lahiya shahidat bihi alayka yayi shaida akan shi a gare ka yaya zakai musun so wanda har ya bar maka tabo na zubar hawaye kuma ya bar maka rishin lahiya sun yi shaida karar akan wannan wannan istifham ne yake inkari shi ma yace wa asbatal wajdu al wajdu bege wa asbata ya tabbatar khatai zanan abaratan zubar da hawaye wadana sune go banda wannan kenan wannan shine wa asbatal wajdu shine na shiddan eh kenan banda shi wa asbatal wajdu kenan banda shi in haka kenan wancan shiddan sune zamu abun nan a gaugauce mallan yake cewa amin tazakkur jiranin shin daga tuna makwabta ne bi zai salama a dutsin zai salam mazaita dam an dan saboda tuna su ne kacca kudar da hawaye jara wanda ya gudana bidamin da jini min mukulatin daga kwayar ido am habbatir rihu ko kuma arrihu iska habbata tashi tashin iska ya yake habba da hababba min tilqa'i kazimatin ta wajen kazima guri ne sunan guri ne wa aumadal barqu al barqu wal qiya aumada tayi haske fi zalma a cikin duhu min idamin daga dutsin idam yace fa mali ainika me yasa ainika me yasa mu idanuwanka guda bi in kulta idan kace musu ikufufa ku kame gami da hawaye hamata sai su ta zubo da hawaye wa mali kalbika me yasa mu zicciyeka in kulta in kace mata istafiq halaku yahimi sai ta dimauce aya sabu sabu shin bege yana zato annal hubbu munkatimun cewa shi so abun boyewa ne ma baina musa jimin tsakanin mai kwararowa na hawaye minhu daga gare shi wa mutarmin da kuma mai cinnuwa da wuta yace laulal hawa dan ba so ba lam turik dam an bazaka zubo da hawaye ba ala dalilin akan kuhahi kuhai ne wancan kuhan da gurin da annabi alaihi salatu wassalam ya zamna an kaji kake zubar da hawaye ba dan komai yasa wannan ba sai dan saboda so yace wala arikta bazaka yi rishin barci ba li zikiril bani saboda ambatan iccen hano wal alam da dutsi kaga wancan abdullahi alkin da yake tuna su har yana rasa barci gurare ne to dan ba so ba na wanda ya zamna a gurin wanda ya zamana a gurin da wannan ba zai sanya shi bai rika yin kuka wala a aratka yawa bakin nan ne muka tsaya ku wala arikta ka ganin gurin yana saba mana sosai da mai sharhin akwai wannan na cikin ornatar sharhi ne na wannan az-zubda fi sharhil burda na ibnu annan ibnu al-gazzi wace wannan ko wannan wala a aratka ko tawani adalatan wahabana ina da bangai shi ba a cikin nan gurin fa kaifa tunkiru hubban nan ne muka tsaya ko ya zakai inkarun so ba da ma shahidat bayan yayi shaida udulad dami karkacewa ta hawaye wa sakami da rishin lahiya shahidat bihi alayka ta yi shaida shi a gare ka wanda sokin da har ya kai haka taya za a yi ya kasance kai inkarin shi kai musan shi ma'ana tabbatarwa ce da cewa sokin da yake ma annabi wanda ya kai haka so ne wanda ba za a yi musun shi ba za a yi wangakin shi ba za a yi gardama akan shi ba laula hawa dan ba so ba lam turik dam an ba zaka zubar da hawaye ba ala dalalin akan abun nan kuhai kuhai gurin da an zamana an tashi an bar shi ka rika yin kuka a dalilin shi wala arika ba zaka yi rishin barci ba li zikiril bayani saboda ambatan iccen hannu wal alam da dutsi kaga guraren can yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari dutsi ne da itace suke gurin amma dalilin san annabin alaihi salatu wassalam ya sa har zaka rishe rasa yin barci saboda begen ka je wancan gurin saboda san ka je wancan gurin me yasa saboda wanda ya zauna a wannan gurin shi kake tunawa kamar yadda majnunu laila yake wadi hadde katangar da ta zauna ma in yabi yake yana kuka a gurin da itacen da suka zauna in yabi yana kuka akan itacen me yasa ita yake tuna ba itacen ba to shi ma nan annabi alaihi salatu wassalam yake tunawa kuma yake bege shi yasa yake tuna guraren wa'ancan ba dan su guraren ba nan ina ga zan mu takaita sati na gaban insha Allah sai mu daura inda muka tsaya abinda muka hada dai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi